Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yammaci tare da ni Aisha Mu'azzu daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. A kulli yaumin mata da dama a fadin duniya suna fafutukar nema wa ƴan uwansu mata ƴanci a fannonin rayuwa daban-daban. Amma sai dai kuma wasu sun yi amanna cewar mata fa su ne makasan ƴan uwan nasu, kamar yadda wata mata a jihar Ondo ta hallaka abokiyar zamanta don a ce wata ta kange mijin nasu. Wannan dai ba shi ne karo na farko da ake samun makamancin wannan al'amari ba a nan Najeriya, inda mace take hallaka abokiyar zamanta miji ko kuma ƴaƴan mijin nata. Wannan shine abin da zamu yi duba akai a cikin shirin ciwon ƴamace a yau, tare da bakin namu barista Hassana mai riga tula da barista Sa'ida Sa'ad. Ai sauraro lafiya.
Hajiya, akwai wani al'amari da ke ciwa in Najeriya tuwa kwarya. Na yi farin ciki da ya kasance ke lauya ce ta fannin kare haƙƙin bil'adama. Mace da aka santa da tausayi da kunya da gina gida, ita ce kuma ta zama mai rusawa, inda aka waye gari sai kiga mace ta kashe mijinta, dan mijin, ko kuma wanda ya faru a ƴan kwanakin nan, mata ta kashe abokiyar zamanta domin wai ta hana mijin zuwa wurinta. Me yasa ake yawan samun irin wannan matsalolin tukunna? Sannan wasu irin matakai ya kamata a ɗauka akan irin waɗannan mata? Akwai wani yunkuri da ku kuke yi domin ganin cewa an ɗau hukunci akan mata irin waɗannan? Sannan yaya za a yi a wayar da kan al'umma domin wanda ya faru ya riga ya faru? Baya ga haka, waɗansu suna ganin cewa wannan tarbiyya ake wa ƴaƴa wanda bai dace ba.
To a gaskiya ni ga nake abun da suke faruwa a Najeriya ba wani abu ne da yasa muka samu kanmu a wannan halifa ce tarbiyya ta bar gidajenmu. Addini da tsoron Allah ya bar zukatanmu, san duniya ya mamaye gurbinsu. Kamun a kai ga doka me iyaye suke yi, yanzu fa an bar tarbiyya kawai a hannun shedan, nakan ce because uwa ba ta ciki, uba baya ciki, kowa ya tafi neman duniya. Muna girmar da yara,
wato renan yara
waɗanda ba su da tsoron Allah, gashi sun zama exposed to ƙwayoyi. Wannan zancen kashe-kashe da yake faruwa, a gaskiya ba zan ce mata ne kaɗai suke ba, duk wani inda ake kashe-kashe ba mata kaɗai suke yi ba. Wato generally ita al'umman mata lalace ne gabaki ɗaya. Namiji ya yi faɗe ga kidnapping, wacce ta kashe kishiyarta, ta kashe ɗan kishiyarta. Wato al'umma ce gabaki ɗaya ta gauraye ta lalace. Ba zan ce wannan gender issue ba ne ba. Issue ne gabaki ɗaya na al'umma, kuma sai mun kalle shi al'ummanci za mu iya gyarawa. Mu ya koma ga tarbiyyarmu da tsoron Allahnmu. Sannan ne aka fara samun matsala. Ita kuma hukuma gaskiya akwai rauni akan yadda take kaddamar da abubuwa. Muna da dokoki, akan ce muna da tsari na ban sha'awa, wanda in ke ba ɗan Najeriya ba ce kika ɗauki dokokinmu na criminal law, da yadda ake gurfanar da mutum, da yadda ake masa hukunci, sai ki ɗauka ƙasar ba a crime. Amma babban matsalarmu mun rasa abin da ake cewa structure da institutions. Wato akwai dokar amma babu yadda za a aiwatar da ita. Kin ba mutum kama a ce hukuncin rai da rai, amma babu prison inda za ki kai shi saboda prison ya cika, ko babu ma motar da za ta ɗauke shi da kan shi prison ɗin. Wannan misali ne. Ko kuma yanzu kama a ce an yi rapin yarinya, kin ce za a bata counseling, babu counselors ɗin. Babu mutane da suke da zurfin ilimi na aiwatar da abubuwa, babu institutions, babu structures.
Kina nufin tsarin gudanarwa?
Kin ga doka ta zama banza kenan. Delay ɗin nan da ake samu wurin hukunci ko kaddamar da hukunci ba laifin alƙalan nan bane ba. In kika ga irin aikin da alƙalan mu suke da lauyoyin mu suke, abun yayi yawa. Ni ina jan hankalin gwamnati da ta yunkuro ta faɗaɗa structure mu da institutions mu, a ƙara ginin nukan, a gyara su, a training ma'aikata, hotunan mu a making ɗin su, a shirya su yadda za su iya gudanar da shi kansa hukuncin da abubuwa cikin sauki, seamlessly. Police stations mu har yanzu ina kula yawan police station ɗin mu, yawan mutanen Najeriya ne shekara 20 da suka wuce. Da irin matsalolin da muke samu a Najeriya, ya kamata a ce ita kanta police a kai ta kusa da al'umma. Yanzu duniya kullum ana samun ci gaba da a zauna a gato, da idan ana buƙatar police guda goma a taron ward ina kenan amma a lokacin mu 100 ne kin ga kowanne police daya zai kula da mutum goma to yanzu taron ward ta zama mutum a ce 500 ya za a police goma yi aiki a wurin nan duk irin waɗannan abubuwan ne abinda nake sanin cewa system din dai is overwhelmed abawa ɗan sandan mu kayan aiki yanzu a Najeriya har yanzu ba mu da culture din a ce kowanne dan sanda yana yawo da wannan abin walkie talkie ko
na'urar sadarwar jami'an tsaro ta tafi da gidanka ko
yau police tsoro yake shiga cikin jama'a kuma ban ga laifin sa ba saboda ka shiga ka ji ana kaya ka shiga wuri an far maka kai ka je neman gyara ai maka illa wato gyara fa da zamu fa na Najeriya fa da yawa ne idan ba a samu shugabannin da suka maida hankalin su ne creating wayannan structures din ba to dama da haƙƙin jama'a zai zaman to kai wasa ake yi da
to Hajiya ina ba mata masu aikata manyan laifuka
zan yi magana akan mata ba ni abba ne ba kawai zan ce su ƙara tsoron Allah abin yana damuna ni kaina wata ran naga menene zai sa mace ta dauki dan mijinta kike da zaki ma in kina da dubara ki jawo shi ya zama naki kin samu ƙari an tafi an bar miki da Allah ya miki albarka amma kiga an yanki da an bashi wahala ya kwana gaskiya wannan abu ne yana na kasa gane shi a ƙara gyara tarbiya
to ba duk sami ne ra'ayinki wato mata dai ya kamata a ce su ne suke kare yancin yan uwansu mata amma su suke tauye yancin yan uwansu mata kina da kishiya ya kamata ku yi zaman ku kaban yan uwa amma sai aka wayi gari sabagen kishi da son zucci da yaudara da mugun hali muka shiga kashe juna ya'yan da bamu muka haifa ba sai mu kashe su wannan halin ba daidai bane shi yasa aka fadi cewa macen da ta kudunta za ta bi Allah sai ta fi halak wanda ta kudunta za ta yi shedanci sai ta fi iblis hakan kuma ba daidai bane kaban akwai case din da muka taba samun shi a Bauchi inda kishiya ta daidai bata aihu ba sai miji ya auro wata sai tana nakuda yaro ya sako kai ta kira kishin ta taimaka mata sai kishiyan ta je ta tura yaron ya koma cikin ta sai matan ta mutu yar annun sai makale da kan yaro haka daddatsai hannayen duka biyu aka hada shi da gawa wannan ba daidai bane ga wanda ya faru sati biyu ga case din Maryam Sanda aure ba dole bane a shari'ar musulunci ya baki dama ki exercising the power of cool
wato hul'i
in kin san ba zaki zauna ba an bai miki dadi ba akwai grounds da ya bayar wanda an bai miki ba ki kara gaba menene na kisa kuma wani abun da na lura da shi shine in kai ba mai hannu da shuni bane in kai mara galihu ne to kai ne shari'a zai fada kanka amma masan da shuni shari'a bai taba fada kansu ya kamata ne a dauki kwaran mataki bisa ga mutane musamman masu aikata irin wannan abu ai musu hukunci kaban criminal code na Nigeria section 221 culpable homicide punishable with death wato shari'an kisa ne sannan kuma a penal code ma akwai provisions ya kamata ayi amfani da wannan a hukunta wanda suke wannan abun wanda ba daidai ba so ayi fadakarwa mai zafi duk wanda faka kama shi a saki aikata irin wannan abun fa to shari'a fa zai yau kanshi in aka yi haka nan kowa tsoro zai kama shi aikata mugunta
to ina mafita
ga case din Maryam Sanda gashin nan zahiri dai kowa ya gan gaskiya da shari'an kisa ne amma abinda muke fama da shi a kasan nan shine idan kai mai hannu da shuni ne idan kai mai fada aji ne to wannan hukunci ba kama ka zai yi ba amma idan kai kabanni ne to ka shiga damuwa ya kamata a ce kasan nan ana shari'an gaskiya mata su bar daukan hukunci da hanayensu aka kawo miki abokiyar zama ya kamata tamkar ta zama miki abokiyar zama ce ba abokiyar kisa ba ba abinda zaki kashe bane ka kashe dan wani amma kai baka son ka kashe ta in ba kika son ki zama gara ki fita a addinin musulunci ma ai kina iya zuwa sharia court ki ce ke auren ya ishe ki ba kiyayi sai ki kara gaba ki tafi amma ki dau hukunci a hannu ko ki kashe ta ko ki kashe miji wannan ba daidai bane sannan su mazan namu kuma kira nake yi da su ya inda ka san ka auro wata mata jama'a ayi adalci abinda aka ma wannan ayi ma dayan
to mi suraro anan zamu dakata da wannan tattaunawar a yau amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu zamu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu barista Hassana mai riga tula da barista Sa'ida Sa'ad da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake mana fatar mu ne lafiya.